أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Yau Litinin 29 da watan Shawwal shekara ta 1443 Hijiriya, wanda ya dace da 30 da watan 6 shekara ta 2022 Miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka na Al-Imam Al-Bukhari, shine Al-Jami'u Sahih. Wannan shine darasin mu na 69, 70 ba dai kenan. Muna cikin Kitabus Salah. Kafin mu fara daga cikin abinda zan mu karanta na fa'ida, akwai mujallar na biyu, ma'ana cikin At-Tawdi. Akwai abinda ya shahi wani malami, wani rawi wanda muna tare da shi, ko da yaushe muna ta ganin abin gakin shi yana ta maimaituwa. A cikin Sunan Abi Daud shi yana ta maimaituwa, a Bukhari akwai shi amma kadan, shi ne Abdullah ibn Maslama Al-Ka'anabi. Al-Ka'anabi wanda ina ta na yawanci na zo ina muku bayanin cewa yana daga cikin marawaitan Muwadda Malik. Ro cikin marawaitan Muwadda Malik shine na daya, shine lamba ta daya. Babu malamai suka ce bayan Malik babu wanda yafi sanin Muwadda kamar Abdullah ibn Maslama Al-Ka'anabi. Babban dalibi ne na Al-Imam Malik na Qutb da Qutb, Allah mushi rahama. Hafiz Abu Sabra yake cewa قلت للكأنبي ناتي ما كأنبي حدثت ولم تكن تحدث. ينزل كان بعد حديثي كان كما دا كاكسان تيوك بعد حديثي بيد مجلسين بعد إلمي كما دا غبايا سيكي بعد. أبو سبرة الحافظ يتن بيشي ميسا قال سيكي تي رأيتك أن الكيامة قد قامت ناغنيني كمر أنت دا كيامة كم محولكي فسيها بأهل العلم فقاموا أكي قرورو أتيوى دم عالمي ستاسو fa qumtu ma'ahum sai na tashi tare da malamai fasiha bi sai aka ƙara kururuwa da ni karan kaina aka ce ijlis zamna kai ba malami bane. Abdullah ibn Maslama Al-Ka'anabi yace aka ce mana kai zamna baka cikin su. Fa qultu ilahi nace ya ubangiji na alam akun ma'ahum ahlub shin ba na kasance ba tare da masu neman ilimi ma ina nema. Kala bala haka ne, walakinnahum nasharu wa akhfaita su sun watsa sun yada ilimin su kai kuma boye naka kake. Fa haddasu yace shine dalilin da yasa na ka majalisin bada hadisi da bai bada harka gaban shi yake matsayin shi na malami. Da yaji ya ga wannan sai zaburar da shi akan kafa majalisi na bada hadisi. Dalilin wannan muke ta samun hadisan shi ga sanan a Sunan Abi Dawud masu yawa da ma sauran littattafai, Allah mushi rahama. Wannan shine sababin bada hadisin shi. Kenan wannan me yake nuna mana cewa shine duk wanda ya kasance ya samu ilimi yayi kokarin nashara shi ko mun kadan kin shi yayi kokarin bada shi, in ba wannan ba gobe kiyama ba zai maka amfani ba. Kamar yadda malamin shi Al-Imam Malik yana cewa awwalul ilmu al-hifz thumma al-fahm thumma al-amal thumma an-nashr. Farkon ilimi shine har da cewa, sannan sai fahimta, sannan sai aiki da shi, sannan sai yadawa. Mutakar ka riga wannan matakan sune guda hudu, in baka hau bisa kansa ba gobe kiyama baka cikin malamai. An kira su a tada su a makairinta Abdullah ibn Maslama a ce ko ma zamna banda kai, Allah kiyaye. Akwai cikin marwaita, akwai wanda muka gani marwaici, akwai Adam, muna ta yawan ganin shi, muna ta yawan ganin shi. Me ake ce mishi? Shine Adam ibn Iyas, wanda ana yawan kawuwa sanadin shi a Sahih Bukhari, ya yawan zawa Adam akhbarna Shu'aib an az-Zuhri. Wannan a cikin sirar shi malamai suka ce an faqa fil ilmi 40 alfa wa misluhu fi nashr. Lokacin da yake neman ilimi ya ciyatar da dinari 40,000, wanda yanzu miliyoyika ne. Kuma haka nan wajen bada ilimin ya haka ya kashe kuɗi kamar irin wannan. Le kamar irin Abdullah ibn al-Mubarak ne, gashi mai hali ne, yana ciyatarwa da cikin jihadi, yana ciyatar da ɗaliban ilimi, kuma gashi yana infaki akan dukiyar shi cikin tafarkin Allah me yasa dan saboda ya san inda Allah yake bukata a sa shine halin kasancewar a ce malami yana da hali in ko ba san duniya ta shiga ba in san duniya ta shiga masu kudi na duniya zai biye ma ai ta gasa sai motoci da gidaje amma in ya kasance malami ne na Allah kokarin da zai yi ya sa shi inda ya kamata ya sa shi dan ya san inda ya kamata ya sa to shine Adam yana sa shi a cikin ciyatarwa ta abin nan ta ilimi malamai suna cewa innal jinna kana tahduru majlisahu al jannu suna halartar majlisin su na ba da hadisi kamar yadda ganjar ya kawo a cikin tarihin shi a gare shi yake cewa ahfazu aksar min 5000 hadisin kazib ina hardace da sama da hadisi 5000 na ƙarya yana da rahila da balaguro babban malami ne Allah mashi rahama duka wannan me yake zaburar da mu akan cewa muka ji sunan su yadda ya shahara wajen hadisan annabi alaihi salatu wassalam to ba a haka nan bane kawai suna kwance sai da suka tashi suka yi tsaye suka iya iyawar su Allah madaukin sarki ya ba su zan mu tashi cikin aljami'u sahih littahi kitabus sala cikin kitabus sala babul istiqa'i fil masjid wa madd ar-rijli babu na 85 al-imam al-bukhari yake cewa babu istilqa'i fil masjid baban kwanciya yin rigingine a cikin masallaci wa maddar rijli da kuma meke kafa mutun yayi kalli sama kuma meke kafa shi a cikin masallaci irin wannan kin ya halitta hadisi na 475 haddasana abdullahi ibn maslama kun ga magana ko shine wanda muka faɗa yanzu abdullahi ibn maslama talqa anabi daga wayo ruwaya an malik an ibn shihab an malik an ibn shihab an abbad ibn tamim an ammihi annahu ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqiyan fil masjid yaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rigingine cikin masallaci kwanciya wanda wadi'an ihdar jilaihi ala al-ukhra ya aza kafa shi daya busa daya saboda kwanci ne kamar na injin dadi ka wani ya dibince a masallaci ba ai to shine al-imam al-bukhari kullu babi guda akai ya kawo cewa annabi alaihi salatu wasalam an ganshi yayi haka wa an ibn shihab an sa'id ibn al-musayyab daga ibn shihab daga sa'id ibn al-musayyab ibn shihab yana daga cikin kananan tabi'in min sigarit tabi'in sa'id ibn al-musayyab kuma yana cikin kibarut tabi'in shi yasa yake ruwaya daga gare shi kala yake cewa kana umar wa usman yaf'alani zalik umar da usman sun kasance suna aikata haka kenan karshen cewa abun halaka ne ya tabbata nan gurin cikin hadisin nan akwai halaccin mutun ya iri gine kwance cikin masallaci ya aza kafa shi daya busa daya babu wani hani akan haka hadisin da ake nuni akan shi bukhari hadisin da yake nuni akan akwai hani akan haka yawancin kaga ya kulla babu akan wani abu da kake tunanin bai ma ci a kulla ba to wasu sun tayi akan hanin abun kamar raddi ne yake musu kan cewa babu asali akan hanin nan da kuka yi wanda suke hani suna hujja da hadisin Jabir ibn Abdullah cewa yaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aza kafa shi daya busa daya a busa abun nan a cikin masallaci wa mustaqim kuma yana rigingine hadisin wannan yace lakinnal jawab sai dai amsa wanda Muslim ya rawaito shi amsa shine inna ma badun fi nasakh kama fi wa fa'al al khulafa wa ba'dahu ya'lamu annahu an-nasikh wasu suka ce ma'ana annabi yayi wancan hadisin naha an yada ar-rajul annabi yayi hani mutun ya kwanta a masallaci ya aza kafa shi daya busa daya yana kwance kuma yace amsar da za a bada shine cewa wannan hadisin hanin wannan sai dai zamana mansukhi ne me yasa dan saboda an ce gashi Umar da Usman sun aikata su kuma su ne mafiya sanin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan hanin nan kawai yana nunin cewa hanin nan shahihi ne ya halitta daga baya an halitta shi yasa Bukhari ya kawo shi da hadisin da ke nuna cewa hanin an dauke shi ne akan wanda ake jin tsoron al'aurar shi zai ta bayyana dan wancan lokacin gabto ne suke amfani da shi ba wannan ba ba wando ba idan ya aza kafa shi daya busa daya al'aurar shi zai ta bayyana shi yasa Bukhari ya kawo shi a baya cikin shi akwai halaccin rigingin kishin gido da kuma kwanciya da kuma duk wani nau'i na kwanciyar hutu a cikin masallaci yana daukar ya kasance annabi ya aikata haka ne dan saboda wani daruri ko kuma ya kasance a guri ne wanda zaman babu jama'a wanda zasu ba zai irin wannan kwanciyar ba amma inda jama'a annabi kwance shi ta nutsuwa ita ce a tarabbu'i yake yi kuma zamani na tawadu'u da kaskantar da kai zuwa ga Allah wannan yana nuna mana cewa lokacin da ba kowa ne ba lokacin da akwai mutane ba ne babu na gaba babu na 786 babu almasjid yakunu fi tariqi min ghairi dararin bin nas baban da ke bayanin masallaci ya kasance a cikin hanya ba tare da cutar da mutane ba wa bihi qala al-hasan akan wannan magana ne hasan ya faɗa cewa ya halitta yin hakan mana wa abu ayub da abu ayub da wa ayub kai ayub saktiyani wa malik da malik duka sun tahe akan halacci حديثنا 476 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن أقيل عن ابن شهاب قال يكي تيوى أخبرني أروة بن زبير أنا عائشة زوج النبي رقا عائشة متى النبي قال تكي تيوى لم أكل أبوية بانهان قال ما أيوانا قد بيبا ممتا دبابانتا أبو بكر دا أم رومان سوني ما أيواناتا إلا وهما يدينان الدين سيد نساميس سنة الدين سنغسكيا da wayan ta mata shin ta ma suna ruko da addini walam yamurru alaina yawmun babu wani wuni da zai zo mana illa ya'tina fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tarafayn nahar bukratan wa ashiya sai annabi ya kasance yana zauwa gidan mu gehen wuni sahiya da yamma ba duk kullun annabi alal aqalli yayi saubi gidan su dan shi da abubakar abu tace ta kudda kutuwar da ba a wuni wani bai sauka zaba gidan wani summa badali abubakar sannan sai ya bayyana ga abubakar fawtana masjidan ya gina masallaci bi fina idarihi aw rafaji gidan shi fa kana yusalli fihi ya kasance yana salla cikin shi wa ya qara'ul qur'ana yana karanta qur'ani fa yakifu alaihi nisa'ul mushrikin sai matan mushrikai su tsaya a wajen shi wa abna'uhum da diyan su ya ajabuna minhu suna tamamaki qira'an nan tana burge su wa yanzuruna ilayhi suna kallon abubakar wannan lokacin a makka ne fa musulunci a boye ya gina masallaci a gehe ba ikon a gina masallaci wa kana abubakar rajulan bakka abubakar ya kasance mutun ne mai yawan kuka la yamliku aynaihi idza qara'a alquran bayya mallaka idanin shi idan yana karanta qur'ani ma'ana nan da nake washiya da kuka fa afza zalika ashrafu quraish min almushrikin sai wannan ya tsoratar da manya-manyan mushrikai daga cikin manya-manya daga cikin kafirin Quraishawa dan saboda suna jin tsoron idan aka ci gaba diyansu suna zuwa suna sauraro matansu suna zuwa suna sauraro ka abin ya ratsa su su musulunta wannan hadisin ba duka bane takaice shi ne ikhtisarin shi dogon hadisi ne can gaba yana kawo shi ya kawo shi a guri tara wannan shine guri na harko nan kawai mahallu shahidi yake bukata a cikin kitabul a cikin babul hijra a cikin hadisi na 3905 al-Imam al-Bukhari zai kawo shi a cike har zuwa karshe sun zaburo sun ce ka sa Abubakar kawai tsaye da wannan bayyana karatun nan nashi har zuwa karshen hadisin yake cewa Abubakar ya gina masallaci babu shakku Abubakar Siddiq kamar yadda zan mu sani lama'uziya inda aka cutar da su ya huta daga Makka sai da yake barkal gimami ibnu da ginnayen maido shi ya komo zuwa ga Makka and ya huta daga wannan zai huta ya bar Makka ya tahi gurin da zai tsaya da addinin shi kuma Abubakar mutun ne mai karamci mutun ne na kirki a gari duk ana shi da shi to kafore sun hana shi tsaya da addinin shi yadda ya kamata ya huta zai bar garin sai ibnu da ginnayen maido shi ya mishi kalamai ce kamar kai a ce ka bar garin nan bai kamata ba yan maido shi ya ce kasance kalkashin jiwarin shi cewa kasance kalkashin kulawa ta babu wani wanda bai zai cutar da kai kuma kada ka bayyana qur'ani ka rika yin karatun qur'anin ka a boye sannan bayan haka Abubakar ya gina masallaci a gidan shi musulkai suke zauwa suka zabura wajen ibnu da ginna suka ce Abubakar kin wannan in ma yayi sallah a cikin gidan shi ko kuma ka maido mini jiwar gina kalkashin kulawa ta da nace ka zamana musulkai ba zasu cutar da kai ba in zaka ci gaba da bayyana qur'ani da bayyana sallah kawai na hasa ma ka juwar kin naka fa qala siddiq sai abubakar yake cewa ni ina yarda da kulawar Allah ba kulawar ka ba na maida maka kulawar ka kuma wannan dan saboda farla ce ta abubakar dan yayi nihin bayyana addinin Allah wannan shine dalilin da yasa ya kawo wannan hadisin abubakar Allah mushi rahama ya gina masallaci al-imam malik ya halitta gina masallaci a cikin halhajiyar gida in ya kasance ba zai cutar da wanda suke shigowa ba dan saboda amfanin shi shine mutun ya rika sallah a ciki kuma wannan ra'ayin shine abinda Bukhari ya tahi akan shi shi yasa ya kulla wannan tarjuma Ibn Sha'ban a cikin littafin shi Az-Zahi yake cewa wayan bagi tajannubu salati fil masajidil mabaniyya haythu la yajuzu bina'uha ya kamata nisantar gina masallatai a gurin da bai kamata a gina su ba a hanyoyi da makamantan su dan saboda ya aza su gurin da bai dace da su ban aka wulakanta su shi ya wulakanta su duk wanda ya salla a cikin su yana mai tawili sallar shi ta wadatar yace da a ce masallaci mai yalwani liman yake so ya kara shi masallaci ya kasance mai kuncin kai liman yake so ya kara shi ya gama da hanya wannan babu lahi a wajen Malik al-Imam Rabi'atul Ra'i ya hana wannan Ibn al-Imam al-Qattan Ibn al-Baddal yace ya inganta dan saboda yace ba zai koma ba zuwa ga saboda shi wannan shugaba ne hukuma ce zai ba mutum daya ba yace ukartar tafiqu bihi al-ha'id wa an-nufasa suka ce in akan hanya akai masallaci tana yiwa mai haira da mai wannan surka da mai nufas surka wucewa wa man la yajibu alaihi al-atfal da wanda ma bai wajaba gare su ba da wanda zai shiga su yi banna a cikin kahuran amana idan akan hanya ne aka gina masallaci yake magana hanyar wanda ana iya bi abu a wuce babu na gaba babu na 87 babu salati fi masajid suq babun sallah cikin masallatai na kasuwa wa sallabu na aunu fi masajidin fi zamu ga dalilin kullab tarjama ibnu aunu yayi sallah cikin masallaci a darun yughlaqu alaihim alabwab a wani gidan da ana rihi kohohin hadisi na 477 haddasana musaddad haddasana abu muawiya an al-amash an abi salih an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam kala yake cewa salatul jami' sallar jami'i tazidu ala salatihi tayi kari akan sallar mutun daya fi baitihi a dakin shi wa salatihi fi suqihi da sallar shi a kasuwar shi 25 daraja da daraja 25 fa in salla ahadukum idan muka je cikin salatul jama'a nan ba kan ta muke magana zan mi tawjihin tsakaninta da 27 daraja yace fa inna ahadukum ahadakum dan dayan ku iza tawadda ayi arwala fa ahsana ikautata ta wa atal masjid ya zo masallaci la yuridu illa sala bayanihim komi sai sallah yace lam yakhudu khudwa ba zai wani taki daya ba illa rafa Allahu biha daraja sai Allah daga mishi daraja da wannan takin wa hadda anhu khadi'a ya kankare mishi zinubi hatta yadkhul almasjid hasa ya shiga masallaci wa iza dakhala almasjid idan ya shiga masallaci kana fi salatin to yana cikin sallah ma kanat tahbisu matkar sallah ita ta tsaida shi yana jira liman yazo to Allah yana tarbuta cewa wani yana cikin sallah koda azamin yake matkar sallah ita ta tsaida shi ba sun giran da yuba da cewa bashi na da bashin kada kakka biyar da kake bi na zamna a masallaci na kai maka ita wannan zaman ya tsaida shi ya bata ba za a rubuta mishi ba da ai niya kawai ake aiki wa tusalli alaihi yana yace suna sallah a gare shi yana nihin mala'iku al mala'ikatu ma dama fi majlisihi allazi yusalli fi matakar yana majlisin shi da yayi sallah suna cewa allahumma ghafir lahu allahumma arhamhu ma lam yuhdis matakar bai hadasi ba fihi a cikin shi matakar bai kariyo a rawar shi ba al imam yake cewa wajhu mutabaqati tarjuma li hadis ibn umar allazi saqahu fa innahu lam yusalli fi suqin anna al bukhari arada isbat jawaz bina'il masjid dakhil suq yace abinda ake nahi da sayo wannan hadisi a ciki yake cewa salatu fi suqihi wa salatihi fi suqihi da sallar shi a kasuwa shi yake nuna halaccin yin sallah a cikin kasuwa idan ko ya halitta ayi sallah a cikin kasuwa to ya halitta ayi masallatai a ce ayi masallaci a ciki abinda bukhari yake nihi ya tabbata cewa mafi munin guri mafi sharrin gurare sune masalla sune kasuwa to kawai wani yi tunanin cewa hatta da sallah ma ba za a yi bitin da an kira shi da guri mafi sharri sai bukhari ya kulla babu ya nuna cewa ya halitta kuma da dalilai sai ya tunatar da mu da sallar ibnu umar cewa masallaci koda ba a kewaye shi ba gurin sallah ana kiran shi masallaci to hukuncin masallacin ake bashi shine yasa rike cewa sallabuna aunu fi masjidin ibnu aunu yayi sallah a cikin masallaci summa khassa suq fi tarjuma yatakhayyalu laha ma kana sharrul bika yace sannan sai bukhari yake banci masallaci dan saboda kasuwa nake so dan yayi nunin cewa ya halitta ka wani yayi dibin cewa dan tana mafi sharrin guri akwai hadisi a muslim hadisi na 671 annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira ce ahabbul bilad ila allah masajiduha mafi gurare da allah yayi so a duniya shine masallatai yace wa abghadul bilad ila allah aswaquha mafi sharrin guraren da allah yayi hiki shine kasuwanni wata ruwaya tace wa bihayan subur da shaydanu rayatahu a kasuwa shaydan yake kafa tutar shi sahiya in tayi babban office kin shaydan shine kasuwa daga nan kuma zai rarraba ma duwasu masu aiki su tayi masu kananan ma'aikata ya rarraba musu hana kai kaje guri kaza wani kaje kowa an san aikin shi hadisin muslim yace inna shaydana yin subur rayatahu alal ma hadisin muslim shaydan yana kafa tutar shi babba tushe shi akan ruwa in ya kafa tutar shi akan ruwa da sahi dogon hadisi ne kanana shi babban ne shi babban shi darakta ne sauran din raba masa aiki zai wani kai je ka kai ka kware wajen hada sharri raba arme je kai tai wani kai kuma wajen hada hada wani wajen sa zina wani wajen sa kaza duka ya raba mu kowa aikin shi da marece kuma an zo aka mishi budget din aiki waye nasara waye tabi in kai nasara ai ta yabanka in ka tabi kuma ya zazzage ka yace da akan ta ne shedan yake kafa tutar shi to akan wannan kada mutun yayi tunanin cewa tunda an kira yau kasuwa mafi sharrin guri yayi tunanin cewa to bai kamata ba a yi sallah a cikin ta to wanda suke ciki sai Bukhari ya kulla babe da kawo dalilai akan nunin cewa ya halitta a yi sallah a cikin ta istidlalan biha anna suwaq sharrul aswaq wal masajidu khairuha kan mutun yayi dibin cewa dole sallah sai a masallaci ma'ana ya halitta sai Bukhari ya kulla maganar cewa idan ku har ya halitta mutun yayi sallah shi dai a cikin kasuwa to min babu aula a ce jami'i ya halitta ai dan cikin hadisin a ce akai wa salati fi suqihi da sallar shi a kasuwa shi zan ce akan mutun dai ake idan ku ya halitta yi shi dai kenan sauran gurare ma ya halitta babu na gaba na 88 babun tashbikul asabi'i fil masjid wa ghairihi baban gama yatsu a cikin masallaci da wani shi kana cikin sallah kana cikin abun nan masallaci ka rika hada yatsun ka kana musu haka shine yake magana dan yayi kama da wargi da wasa a ciki yake so ya kafa dalili da halaccin abun hadisi na guda biyu a gama guri daya hadisi na 478 479 haddathana Hamid ibn Umar an Bishr haddathana Asim haddathana Waqid an Abihi an ibn Umar an ibn Umar aw ibn Amri shabbaka annabi sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya wabun gakin ya gama yatsin shi yayi tashbikul asabi wanda mai ahadari ne ko ishmawi ya kawo tashbikul asabi wa farqatuha fi salati cikin makaruhan sallah ne ko ya halitta nan gurin abin da yasa ya kawo shi wa zai ka mana dalilin cewa abin da yasa aka game shi guri daya aka kira shi da hadisi bi ne duk wanda ke da nuska irin sabuwa haka zai gani an ibn Umar yace aw ibn Amri kenan hadisin ya zo ta hanya biyu daga haddathana Hamid ibn Umar har zuwa sahabi wannan sanadi ɗaya ne haka ya zo daga Abdullah dan Umar ya zo daga Abdullah ibn Amr ibn al-As wa qala Asim yake cewa Asim ibn Ali haddathana Asim ibn Muhammad sami'tu hazal hadisi min abi naji wannan hadisi daga babana falam ahfazu wa har da ce shi ba fa qawwamahu li waqid waqid ya daidaita mini shi an abihi daga baban shi kada yake cewa duka wannan adalci ne na malaman hadisi yace sami'tu abi naji babana huwa yaqulu yana cewa qala abdullahi yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya abdullahi ya kai abdullahi ibn amri kaifa bika ya sha'ani zai kasance gare ka idza baqita fi husalatin minan nas idan kai saura ka wanzu cikin mutane kaskantattun mutane alhusala ita ce dussa kana cikin dussan mutane ma'ana kaskantattun mutane bi haza yayi nuni da haka ma'ana yayi nuni da yatsin shi hadisin yana da tsawo ba na kawai abinda Bukhari ikhtisarin shi ne hadisi na gaba haddathana Khallad ibn Yahya qala haddathana Sufyan an Abi Burda Abu Burda ibn Abdullah ibn Abi Burda an jaddihi an Abi Musa an annabi sallallahu alaihi wasallam innal mu'minu al-mu'minu kalbunyan yace mummuni ga dan uwan shi mummuni kamar gini ne ya shuddu ba'dahu ba'da bangaren shi yana karfafa bangare wa shabbaka asabi'ahu sai ya hada yatsin shi a cikin nan an yi magana cewa a masallaci ne aka hada yatsin idan ka ga mahallin shahid in ba bayani ba aka yi da wuya zai fito hili a zahiri tunda kawai da an ce annabi ya ce kaza ya hada yatsin shi ba ambatan a masallaci aka yi haka hadisi na 482 haddathana ishaq haddathana ibn shumayl akhbarana ibn aun an ibn sirin an abi huraira qala yake cewa sallabina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil ashi annabi yayi sallah tare da mu daya daga cikin sallan marece qala ibn sirin yace sammaha abu huraira ya ambace ta walakin nasitu ana ni nan mance ta Allah asar ce ko abun nan ce ko isha ce kala sai yake cewa fa salla bina raka'atayn thumma sallam yayi salla raka'a bi da mu ya sallame fa qama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid annabi sai yaje zuwa ga wata ita wani abun nan icce wanda an bijirar da shi kadawa ta ard a cikin masallaci fattaka alaiha sai kwanta akan ta ma'ana iccen ba tsaye yake haka ba icce ne kawai a yadda haka a cikin masallaci shine ma'ruda abu jire a cikin masallaci ana urqiyat bi ardiha ala ardiha la bi duliha an yadda ta akan ard in ta fadinta shi iccen a cikin masallaci sai annabi yake shingida ka annahu gadaban kamar yana cikin hushi dan annabi daga yayi abin da yake akwai tawaya akwai na ƙasa a cikin ran shi yake ji sai damuwa ta bujiro mishi wa wada ayyadahu al-yumna ala al-yusra sai ya aza hannun shi na dama busa hagun wa shabbaka baina asabihi sai ya hada tsakanin yatsin shi ma Allah shahir kenan wa wada akhadahu al-ayman ya aza kudukukin shi na dama kumci ma'ana ala zahir kafihi al-yusra akan zahirin tafin shi na hagun wa kharajat as-sar'an min abwab al-masjid masu gaugawa suka fito daga kofar masallaci faqalu sai suka ce kasuratus salah sun an takaita sallah wa fil qaumi abubakar wa umar a cikin mutana akwai abubakar da umar fahaba an yukallimahu suka ji tsoran su ma annabi sallallahu alaihi wasallam magana tsoro na farjini shi yake ce ma alhaba wa fil qaumi rajulun fi yadayhi dul a cikin mutana akwai wani mutum wanda hannun shi yana da tsawo yuqalu lahu zul yadayn ana ce mishi zul yadayn qala yake ce ya rasulullah ya ma'aikin allah a nasita am kasuratus salah kai mantuwa ne ko an takaita sallah ne kala sai annabi yace lam ansa wa lam tuqsar ban manta ba kuma ba takaita ta ba ma'ana annabi akan yaqini shi yake nihi amma dai ya faru ai fa kala sai yake cewa akama ya qulu zul yadayn shin kamar yadda zul yadayn yake fada ne shi yasa a ƙarshen ahadari yake cewa fa sa'ala adalin kaza kaza ya tsaya ya tambayi adale guda biyu dan ga dalili na annabi tambaya yi fa qalu na'am suka ce eh haka ne ya ma'aikin allah fa taqaddama annabi sai wuce gaba fa sallama taraka ya sallaci abin da yayi saura summa sallama sannan ya sallami summa kabbara sannan ya kabbara wa sajada misl sujudihi aw adwal yayi sujada irin kwatankucin sujada shi ko kuma tahiyata tsawo summa rafa'a ra'sahu wa kabbara sannan ya dago kan shi ya kabbara summa kabbara sannan ya kabbara wa sajada misl sujudihi aw adwal yayi sujada irin sujada shi ko sama da haka summa rafa'a ra'sahu sannan ya dago kan shi wa kabbara ya kabbara sujada guda biyu kenan fa rubba ma sa'aluhu sai diyawa suka tambaye Abu Hurairah summa sallama sannan annabi sallame wai fa yaqulu sai yake cewa nubi'tu an bani labari anna imran ibn husain cewa imran ibn husain kale yana cewa summa sallama sannan annabi ya sallamci shi ma na adalci ne na ruwaya cewa annabi ya sallame shi bata zo cikin ruwayar shi ba amma sai nuna musu cewa ana bani labarin a ruwayar imran ibn husain shi dai amso magana yana cewa annabi sai ya sallame wannan hadisin cikin sujudu sahaw ne gurin shi nan bukhari ya kawo shi dan wa shabbaka baina asabihi kawai shine yake bukata kuma ya kawo shi gurare guda 8 cikin as-sahih wannan shine guri na farko hadisin can na farko da yake cewa ya kai abdullahi ibn umar yaya zai kasance abdullahi ibn amr masal afwan ya zai kasance cikin mutane idan sun kasance kana cikin mutane kaskantattu wannan hadisin babu shi a cikin mafi yawancin nusakh na sahihul bukhari sai dai al-hafiz al-isma'ili da abu nu'aym a cikin littattafan ku akwai shi tunda ba wanda ya magana din na san akwai shi a ciki yace cikin nusakh da dama babu shi wanda ya tabbatar da shi isma'ili da abu nu'aym ibnu battal shi yasa bai ambace shi a sharhin shi ba a cikin wani nusakh an kawo shi a cikin hashiya al-hafiz abu mas'ud ad-dimashqi yana cewa Allah masharama cikin kitabun Abu Ramih daga Tirmizi daga Hammad ibn Shakir daga Bukhari yace na'am ya ambace shi khalf cikin adrafikin shi daga Musnad na Ibn Umar Humaydi ya ambace shi cikin jam'in shi daga cikin afrad na Bukhari daga hadisin Waqid ibn Muhammad daga baban shi daga Ibn Umar ko kuma Ibn Amr ibn al-As shakkan na shabbakan nabi yace annabi ya hada tsakanin yatsin shi yace ma wannan kenan ta hanyar da zai zama mun samu mahallu shahid hadisin can da yake cewa kaifa bika iza baqi ta fi husalatin minan nas ai babu zancen tashbikul asabi a cikin shi to wannan bayanin duka da mu kawo dan mu ga riwayar da take cewa a cikin shi akwai ƙarin shabbakan nabi baina asabi asabi ahu fa qala kaifa anta ya abdullahi ibn amr iza baqi ta fi husalatin minan nas ya zakai idan kai tsaya cikin wasu mutanen da marjat uhudahum wa amanatihim babu alqawli babu amana cikin su sun yi ta sabani sun zama kamar haka ya zaka aikata zasu zo da ma'arufi su zo da munkari dan dai har zuwa hadisin dai karshe dogon hadisi ne kenan anan ruwaya ta Abu Mas'ud al-Dimashqi ta zo da magana cewa annabi yayi tashbikul asabi a ciki kenan an samu mahallu shahid hadisi na biyu ha shine hadisin Abi Musa daga annabi kace al-mu'minu lumun kalbuna yashuddu ba'du ba shabbaka asabahu wannan hadisi ya huddo shi al-Imam al-Bukhari cikin kitabul adab haka nan al-Imam Muslim Sufyan wanda aka ambata cikin sanadin shine Sufyan al-Thawri Khallad ibn Yahya shine malamin Bukhari sika ne yana da yan kurakure kadan ya rasu a shekara ta 217 Allah mashi rahama Khallad ibn Yahya kawani ya doka cewa Khallad mai qira'a khalfu da Khallad masu malaman qira'a ba su ba Khallad malamin Bukhari ne yana da yan galad kadan amma duk inda muka ga cewa Bukhari ya rawaito daga wani mai kuskure ko wani muhtali to ya aminta akan cewa wannan ruwaya bai yi kuskuren ba hadisi na gaba wanda muka gani a ciki hadisin wannan sallah na wanda muka ce as-sujudu sahwa a kawo shi malamai sun yi sabani a cikin tashbikul asabi fil masjid mutun ya rika hada yatsu a cikin masallaci an rawaito hadisai masu yawa wanda mursalai ne daga cikin wannan akwai hadisin sa'id ibn musayyib akwai hadisin daga hanyar wannan musannan na hanya ba tabbatatta ba ibnu battal yake cewa an rawato daga ibnu abi shayba daga waki'u daga abdullah ibn abdurrahman ibn mawhi daga ammun shi maulali na abi sa'id yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci he ga wani mutum a tsakiya ya hada yatsin yana tashbikul asabi yana bada hadisi sai ya mushi nuni cewa bai nura ba gare shi yana juya ga abu sa'id ne annabi sai yake cewa idza salla ahadukum fala yushbikanna baina asabihi idan ɗayan ku yayi sallah kada ya hada tsakanin yatsin shi na kamar da muka faɗa an kunga bukhari ya kulla babi akan wani abu da muke tunanin ba bai ma ci ba haka an kulla babi to akwai wanda suka yi hani ko kuma akwai wani hadisi wanda yayi nunin hani akan abin bukhari yana so ya raddi akan shi yace tashbiki yana daga aikin shaydan inji annabi ka a wannan ruwaya yace ɗayan ku ba zai gushe ba cikin sallah amma tukar bai huta ba daga cikin ta wannan hadisi ne wanda ibnu abi shayba kawo shi amma sun ci karo da hadisi wanda yake sahihai wanda ga sanan wanda ba za a kwatanta su ba ma da su inji ibnu al-mulakin amma ibnu hibban Allah mashi rama ya huddo hanin tashbikul asabi cikin sahihin shi daga hadisin ka'ab haka ibnu khuzaima malamin shi shi ma ya huddo ibnu hibban ya rawaito daga hakim al-imam al-hakim shi ma huddo cikin musnad daga hadisin abi huraira dukkan su akan sharadin sahihi muslim hadisan da ke hana cewa ba a yin tashbikul asabi fil masjid amma sun ci karo da hadisin hadisan da sun yi su inganci wanda gashi karara annabi yayi Ibrahim an-Nakhai yaqi makaruhi ne a wajen shi tashbikul asabi cikin sallah kuma wannan ita ce maganar Malik kiyan kun ga yadda malaman mutun suka yi bayani mai ashimawi ga hujja gare shi yana cikin al-bayan wa tahsir da hashiyatu da suki duka sun nasaba maganar zuwa ga Malik cewa makaruhi ne a gare shi tashbikul asabi fil masjid kenan mai ishmawi Allah mashi rahama haka nan wa rakasa fi zalika ibnu umar da dan shi salim sun ce abin da koi rangwame sun yi rangwame cikin abin sun ce babu lahi kuma suna tashbikul asabi cikin sallah wanda ibnu abi shayba ya ambata hasan al-busri ya kasance yana tashbikul asabi hada yatsin shi a cikin masallaci Malik yake cewa suna inkarin hada yatsu cikin masallaci amma abu ne wanda babu lahi a gare shi yace wa inna ma yukrahu fi salah abin da ya samu ka kishi kawai cikin sallah wannan yana cikin mawahibul jalil sharhi mukhtasar khalil wannan kenan Malik yana nuni cewa cikin sallah ai mai ishmawi ma ba cikin masallaci yake magana ba cikin sallah yana zano makaruhan sallah ne kawo shi wanda wannan magana kuma haka nan ne kenan wannan yake nuna mana yana daga cikin makaruhi cikin sallah in tashbikul asabi kinna ai an gane tashbikul asabi kin lewo shine mutun ya rika gama ya tsin shi a guri daya dan yayi sifa da wasa shi yasa yake wasu suke kokarin bayanin cewa an hana amma ya halitta maka cikin sallah ne dai ba a so dan saboda yana daga cikin wargi hadisi na babe na 89 babul masajidi ala turqil madina babun masallatai akan hanyar madina babun masallatai akan hanyar madina nan kowa ya bada hankalin shi ya maido hankalin shi da kyau hadisi ne mai tsawo kuma yana da kalmomi wanda suna da yal wahala dole mutum sai ya kasance yana zuwa da zawwa da maimaitawa da kuma rubuta abin da ya gani na wahala a ciki duk wata kalma da mutum ya gani mutum ya rika kokarin samun dawwanawa jikin littafin shi ko kuma rubutawa a cikin wata takarda ta musamman shine mutun zai kasance yana rike wasu abubuwa yau an ambace su gobe an ambace su daga gasan tsaya hadisi hadisai ne masu tsawo amma a matsayin an kawo su a masabar hadisi guda daya kamar hadisi guda daya ne to amma da yake yazo ta hanya daya bukhari sai ya jero shi kamar yadda zan mu gani dai babul masajid ala turuqil madina babun masallatai akan hanyoyin madina wal mawadi allati salla fiha annabi da gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla haka ne ko hadisi na 483 haddathana muhammad ibn abi bakr al muqaddami qala haddathana fudail ibn sulaiman haddathana musa ibn uquba qala ra'aytu salim ibn abdullah yataharra amakin dari yace naga abdullah dan umar naga abdullah dan umar dan shi ne yake bada labari salim ibn abdullah yace ni ya ga kai uquba yake musa ibn uquba yake cewa naga salim dan abdullah salim dan abdullah kuma shine dan umar kenan jikan umar ibn al-khattab ne yace taharra amakin fi dariq yana kirda dan musu gurare a cikin hanya in ana busa kan hanya daga makka zuwa madina yana kirdado shine kokarin nema wala zalu rajul yasriqu yataharra sirqa hatta yakutaba inda allahi siddiqan wala zalu rajul yakzubu yataharra al-kaziba shine kirdado at-tahari fa yusalli fiha sai yayi salla a wannan gurin wa yuhaddisu yana bada labari shi salim anna abahu cewa baban shi waye baban shi kenan abdullahi ibn umar baban shi abdullahi ibn umar kana yusalli fiha yana salla a guraren nan wa annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi yaga annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi tilkal amkina yana salla a wannan gurare wannan a cikin bulaguran da annabi yake salla ta kama ta azhar a wani guri ya tsaya tala asar ko ta magarba to hatta da guraren nan dan saboda neman albarka salim ya kasance abdullahi dan umar yana bibiyar guraren nan shi ma yayi salla a guraren in bulaguro ya kama shi haka nan dan shi kuma salim shi yake bibiyar wannan gurare shi ma yana yi yace baban shi ya ga yana yi baban shi kuma yace guraren da kaga ina kirdado ina salla annabi na ga yana yi koda salla bata kama shi ba sai ya tsaya gurin yayi sallar nafila a gurin dan ya zamana inda annabi ya zamana yayi salla shi ma ya zamana yayi salla a gurin ya samu ladan wa haddathani nafi an ibn umar nafi ya bani labari daga dan umar annahu kana yusalli fi tilkal amkina shi ma yana salla a wannan gurare wa sa'altu saliman na tambayi salim fala a'lamuhu illa wafaqa nafi an yace ban san shi ba sai kawai yayi muwafaqa ne da nafi fil amkina a cikin guraren yace kullu ha dukkan su gurin nan a gurin da yayi shi ma gurin ne yayi yace illa annahuma sai dai su ikhtalafa sun yi sabani fi masjidin bi sharfin rauha a masallaci dake gurin sharfin rauha gurin daukaka ta ar-rauha tudu a sharfi ne tudu ar-rauha kin guri ne sharf kuma shine tudu a cikin zikirin wannan ɗan haji da ake cewa talbiya suna yin tafi kullu sharafin suna yi a bisa kowane tudu a sharaf shine tudu wannan hadisi al-imam ya huddo shi a gurare masu dama gurare guda hudu wannan shine guri na harko na gaba haddathana ibrahim ibn al-munzir haddathana anas ibn iyad haddathana musa ibn uqba an nafi anna abdullah akhbarahu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu mai tsira da amincin allah kana yanzil bi zil hulaifa ya kasance yana sabka a zil hulaifa hina atamir lokacin da zai umara wa fi hajjatihi haka nan a lokacin hajjin shi hina hajja lokacin da zai hajji ta tsamuratin kalkashin wata magariya fi mawdi'il masjid a cikin wannan gurin masallaci allazi bi zil hulaifa wanda ke gurin zil hulaifa wa kana idza raja'a min gazun ya kasance idan ya huto daga bulaguro kana fi tilka dariqi yana cikin wannan hanya aw hajjin ko haji ya huto aw umratin ko umara habata min badin wadin sai ya sabko daga cikin wannan kwari habata qulna habidu min hajamiya fa idza zahara gazau yaki ba bulaguro fa idza zahara min badanin wadin yace idan ya huto daga cikin wannan kwari ana khabil badha ana naqatahu ma'ana sai durkusar da taguwar shi sai kwantar da taguwar shi bil badha a gurin badha allati ala shafirul wadi wadda take gehen kwari kamar ga kwari nan gun ash-shafir ala shafahu faratin minan nar ash-shafir shine gehen abu darf yana a wannan gehen shafirul wadi ash-sharqiyya na gabas fa'ar rasa sai zamana ya kwanta yayi ririmi shine dan bulaguro ya zaman da zai ya dan huta ya ci gaba shi ake cewa at-ta'ris summa hatta yusbi hasi asbatai laysa inda almasjid allazi bi hijara ba a gurin masallacin nan da yake gurin dutsi ba wala alal akama ko kuma a gurin babban dutsi al akama shine babban dutsi allahumma alal akami wal zirabi wala budunul audi yace al akami jam'i ne na al akama babban dutsi ba karimi shine al akama jam'in shine al akam allati alal alaiha almasjid wanda masallaci yana gurin kana famma khalijun yace a wannan gurin akwai wani wata korama yusalli abdullahi indahu shi yasa yanzu zamani ake cewa duwalul khalij gari ruwa na khalij gari ruwa na wanda suke gindin tabki da korama ana ce musu khalij indahu fi batnihi a cikin wannan korama yace kusubin gurin shi akwai rere mai yawa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli annabi ya kasance yana sallah a gurin yace fada hasayd fihi bil badaha sai kwari ya kwararo da ruwa a gurin da ake cema badaha gudanar ruwa hatta dafana zalikal makal sai da ya binne wannan guri allazi kana abdullahi yusalli fihi wanda abdullahi yana sallah a gurin kenan ruwa aka yi mamako yazo har ya shahi gurin da abdullahi yake kirdado yana sallah adan kusa ne da khalil kusa ne da tabki wa anna abdullahi ibn umar haddasahu abdullahi dan umar ya bashi labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da aminci sallah haisul masjid as-sagir yayi sallah a gurin masallaci dan karami allazi dunal masjid wanda bai kai ba gurin masallaci allazi bi sharfin rawha wanda ke gurin sharfin rawha wa kad kana abdullahi ya alamul makan allazi kana salla fihi annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ya san gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a gurin ya kulu yana cewa summa an yaminika sannan a dama ka yake hina taqumu fil masjid lokacin da ka tashi daga masallaci tusalli kana sallah tunda gurin ruwa ya tahiyar da shi ya kuwa bin gakin shi ba wanda zai san gurin sai wanda aka yi waki a tare da shi shine yake kwatamta musu yace wa zalikal masjid ala hafati tariq wannan masallacin kuma shi yana gehen hanya al-yumna ta dama wa anta zahibun ila makka in kana tahiya makka haka zaka sashi gurin ka bainahu wa bainal masjid al-akbar tsakanin shi da tsakanin masallaci babba raimiyatun bihajirin kamar in aka yi gihar dutsi guda auna hau zalika kamar makamancin wannan ma'ana wannan gurin da na kwatanta maka in ka tsaya daga nan kai gihar dutsi guda kamar zuwa inda dutsin ya sabka a nan gurin yake duka kwatanta musu ne yake gurin din da ya abun nan ya shanye ruwa ya badda shi wa anna abdullahi wa anna ibn umar cewa abdullahi dan umar kana yusalli ila al-irqi allazi inda munsarifir rawha ya kasance yana sallah a gurin irq wanda ke gurin sarfin rawha daga komowa daga rawha in zaka komo daga rawha wa zalika al-irqu intihai tarafihi ala hafati tariq yace wannan irkin a gurin da gehen hanya ta dunal masjid wanda bata kai masallaci ba allazi bainahu wa bainal munsarif wanda ke kusa da gurin matahiyar ka zaka komo wa anta zahibun ila makka in zaka makka ka wannan kwatamce ne wanda in ba mutun gurin yake ba ba da wuya zai gane wani irin kwatamce ne ake wa qadubtu ni thamma masjidun yace a gurin an gina masallaci ma falam yakun abdullahi ibn umar yusalli fi zalika almasjid abdullahi bai salla a gurin masallacin kana yatrukuhu an yasarihi wa ra'ahu yana barin shi a hagumkin shi da kuma bayan shi wa yusalli amamahu sai yi salla a gaban shi ila irqi nafsi zuwa ga gurin irqin nan shi karan kanshi wa kana abdullahi ya kasance ya ruhu yana maraita minar rawha daga gurin rawha fala yusalli zuhra bai salla az-zuhra hatta ya'ti zalika almakan har sai ya je ma wannan guri fa yusalli fihi az-zuhra yusallati az-zuhra a gurin wa idza aqbala min makka idan ya fuskanto daga makka fa in marra bihi idan ya wuce da shi qabla suhbi sa'a kahin suba da sa'a guda aw min akhir as-sahar ko kuma a karshen as-suba ar-rasa sai zamna yayi rurumin shi shine at-ta'ris hatta yusalli biha subha yayi salla as-suba a wannan guri wa anna abdullahi haddathahu abdullahi ya bashi labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da aminci kana yanzu da tahata sarahatin ya kasance yana sabka kalkashin wata katuwar itaciya mai kaya asarha itace itaciya mai kaya dakhama wadda ta kasance katuwa dunar ruwaisa a gurin da bai kai ba wata kauye ne da ake cema ruwaisa a kusa da madina tsakanin ta farsa hi 17 ne tsakanin ta da madina ruwaisa an tariki an yamina tariq ta damar hanya wa wijaha tariq kuma ta fuskantar hanya fi makani bado husal a cikin guri wanda yake mai tabshi hatta yufidi min akama har sai ya ji zuwa gurin akama duwaina barid wanda bai kai ba wannan hanya barid shine hanya ar ruwaisa hanya ta ruwaisa bi milaini da mil guda biyu wa kadin kasara alaha wanda saman ta ya riga ya kare fansa na fi jofiya sai ya karkata a cikin ita wannan hanya wahi ka'ima tana tsaye ala sakin ita ita ce nake so afwan tana tsaye akan wannan kinta akan asalinta wa fi sakiha kusubun kathira a jikin kuma kwabrin nata akwai wannan tudun rere wanda yake mai yawa duka wannan gurane yake kwatamta mishi wa anna abdullah ibn umar cewa abdullah dan umar haddasahu ya bashi labari annan nabiy cewa annabi sallallahu alaihi wasallam salla fi darfi tal'a yayi salla a gehen wani tudu at-tal'a shine tudu min wara'il araji a bayan kauyen da ake cema al-araj wa anta zahibun ila hadba kana tahiya gurin da ake cema hadba inda zalikal masjid a gurin wannan masallaci kabrani akwai kabari guda biyu aw salasatun ala al-qubur ko kuma guda uku ne akan kabar burra radmin wanda suke duwatsu ne masu zahi min hijaratin na manyan duwatsu an yamina tariq ta hanyar ta damar hanya inda salamatu tariq a wajen babban daji na hanya baina asalamat shine wannan daji baina ulaika salamat a tsakanin wannan daji kana abdullahi yaruhu abdullahi yana maraita min al-arj daga kauyen arash ba'da an tamilu shamsu bayan rana ta karkace bil hajirati daga garjin rana fa yusalli zuhra fi zalika al-masjid yayi salla az-zuhra a cikin wannan gurin a cikin gurin wannan masallaci wa anna abdullah ibn umar haddathahu abdullah dan umar ya bashi labari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala annabi mai tsira da amincin Allah ya sabka inda sarhatin a wajen itaciya wannan mai sarha ta wuce mun ce guda ɗaya ta ita ce sarha itaciya mai kaya nan kuma sarhat itace masu kayoyi an yasarid tariq ta hanyar ta dama ta hagumkin hanya fi masilin a cikin wata kwararren ruwa duna harsha wanda bai kai ba dutsin da ake cema harsha harsha sunan dutsi ne zalikal masir ta wajen magudanar ruwan nan lasiqun yana dan fare yana game bi qura'in da hanya bi qura'i harsha da hanya harsha baina huwa baina tariqi qarubin min galwa tsakanin shi da hanya yana kusa da gurin da ake cema galwa wa kana abdullahi yusalli ila sarha abdullahi yana salla zuwa ga wannan itaciya mai kaya hiya aqrabu sarha tana kusa mafi kusan wannan itace ila tariqi zuwa ga hanya wa hiya atwaluhunna ita tahi mafi tsawo cikin itacen a cikin kwarin da ta yi su tsawo kuma duka wannan kirdadan inda annabi alaihi salatu wassalam yayi salla a gurin wa anna abdullahi ibn umar haddathahu abdullahi dan umar ya bashi labari annan nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da aminci kana yanzilu fil masil allazi fi adna marriz zaharan ya kasance yana salla cikin makwararren ruwa wanda take kusa a gurin marriz zaharan sunan wani kwari ne kibalul madina a wajen madina hina yahbidu min safarawati lokacin da zai sabko daga abun nan safarat manyan duwatsu shine safarawat yanzilu fi badni zalikal masil yana sabkowa daga cikin wannan makwararren ruwa an yasari tariq daga damar wannan hagumkin hanya wa anta zahibun ila makka in za ka makka laysa bainahu wa baina manzilir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baina tariqi illa ramaytin bi hajar tsakanin wannan guri da gurin da annabi yake sabka ya zamana ya huta ya yi sallah ba abin da ke tsakanin shi sai kamar giwa ta dutse guda inda zai fadi wa anna abdullah ibn umar haddathahu abdullah dan umar ya bashi labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yanzil bi zaituwa yana sabka a gurin zaituwa wa yabitu ya kwana hatta yusbiha hayya ya maraita ya isahiya nake so yi salli subha yi sallaci asuba hina ya kadumu makka lokacin da zai gabato makka wa musalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala akamatin galiza masallatar annabi sallallahu alaihi wasallam tana gurin wani babban dutse mai kabri laysa fil masjid allazi buniya ba a gurin masallacin da aka gina ba sun samu a wancan guri walakin asfala min zalika sai dai kasa da wannan ala akamatin galiza akan wani dutse wani katan dutse wanda yake babba al akama jami'in al akam wa anna abdullahi haddathahu abdullahi ya bashi labari annan nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah istaqbala ya fuskanci furda tayyal jabali mashigar duwatsu guda biyu al furda shine mashiga furda tayyal jabali mashigar duwatsu guda biyu allazi bainahu wa bainal jabal tawil wanda ke tsakanin shi da tsakanin dutse mai tsawo na hawal ka'aba wajen ka'aba faja'al almasjid allazi buni sai sanya masallacin da aka gina famma a wancan guri ya sar almasjid a hagumkin masallaci bi tarfil akama ta gehen babban dutsen nan wa musallan nabi sallallahu alaihi wasallam masallatar annabi asfala minhu tana kasa da wannan alal akama akan babban dutsen nan as-sauda baki tada'u min al-akama asharata azru zakabar zira'i goma daga wannan babban dutse aw na hawa ko makamancin wannan dan abun yana alaka da annabi alayhi salatu wassalam ba abun wasa suke dauka ba har aunawa suke yi shi yasa suke ba mu adadin zira'in da adadin gurin in mutun yana so ya samu gurin summa tusalli mustaqbil lafurdataini sannan sai kai sallah kana mai fuskantar kohon nan guda biyu ta duwatsu minal jabal ta dutsin nan allazi bainaka wa bainal ka'aba wanda ke tsakaninka da tsakanin ka'aba wannan hadisi ne dogo hadisi ne dai wanda aka ciccira su masu tsawo wanda suna da kalmomi masu wahala sai dai babban abin da ya bani mamaki wannan kalmomin masu wahala ban gaba bai wuce mutum biyu ko uku ba suke rubuta su yanzu wannan duka kalmomin da muka ambata muke tauce su masu wahala kowa ya rike su akan shi ko kawai dai sauraro ne irin na sauraron kawai na jin wa'azi in dai har mutum dauka ne yake na daukan ilimi wannan kalmomin yana da wahala ya ce kawai ji ne haka ya wuce su ya bar su yana da wahala to ya zama dole ya zama tilas wannan kalmomin dan ba nan ba mutun shirme zai in ba nan ba mutun shirme zai dan saboda sunaye ne wanda wasu bakin kalmomi ne kuma masu yawa kuma dogon hadisi wanda bamu da izinin mu cira shi mu kwana a wani guri mu taba yin hadisi masu tsawo ba kamar yau dan saboda shi wannan hadisi ne masu yawa amma kuma a matsayin hadisi dai suke ba a cira su wannan kuma menene yake kawo mana duka gurare ne wanda yake kokarin kawo mana na cewa annabi alaihi salatu wassalam ga guri wanda yake banta yayi sallah a cikin shi kuma gurin nan suna kirda dan yin sallah a cikin shi sahabbai ba dan komai ba dan saboda kokarin samun albarkar annabi alaihi salatu wassalam cewa yayi sallah a gurin su ma suke kokarin su yi sallah a gurin kuma wannan yana nuna mana shidda da tsananin biyayyar su ga sunna ta annabi alaihi salatu wassalam Bukhari ya huddo wannan hadisi haka nan al-Imam Muslim shi ma huddo wannan hadisi al-Imam Ibn al-Mulaqi ne yake cewa ya koro wannan hadisi mai tsawo na Abdullah dan Umar wanda annabi yayi sallah a wannan guri dan saboda yayi sallah inda annabi yayi sallah a guraren nan dan saboda neman tabarruki da wannan guraren kuma dan saboda kwadayi cikin farala da kuma tsananin biyayya dan saboda Abdullah dan Umar yana da cikin masu tsananin biyayya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana ta neman albarka da guraren salihai da guraren masu farala shine annabi alaihi salatu wassalam baka gaba Itban ibn Malik ya tambaye annabi mai tsira da amincin Allah ya je yayi sallah a gidan shi dan ya riki gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a matsayin gurin sallar shi mun gani kuma kakar Anas ta ce ya je yayi sallah a ɗakin ta ita ma ta riki gurin duka dan albarkar inda annabi yayi sallah su ci gaba suna sallah a gurin ya zo daga baban shi daga ma'aihin shi shine Umar dan Khattab sabanin aikin shi kuma musaurara da kyau sabanin aikin shi Shu'ba yayo ruwaya daga Sulaiman at-Taimi daga Ma'rur ibn Suwaid yake cewa Umar ibn al-Khattab ya kasance cikin bulaguro wani lokaci da sahi sai yazo wannan guri mutane suka zo su hadu suna ta tahowa suna cewa annabi yayi sallah a wannan gurin sai Umar yake cewa bazan yi sallah a gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin badan saboda abin da ya halaka Yahudawa da suke gabanin mu bibiyar asar na annabawan su suka rike su coci suke bauta ma guraren yace duk wanda sallah ta bujiro mishi yayi sallar shi a ko ina in kuma sallah bata zo mishi bai ci gaba da tahiyar shi abin da yasa Umar yake wannan ba wai gurin bane yake inkarin albarkar gurin ko yake inkarin abin da dan shi ya aikata Ibn al-Mulaqi ne yace abin da yasa Umar yake dan saboda kan mutane su rike wannan gurin su rike shi irin na Yahudawan har su dauka cewa wajibi ne dole sai a wannan gurin mutun zai yi sallah Ashhab malamin Malikiya dalibin Malik yayo ruwaya daga Malik yace an tambaye Malik game da sallah a cikin guraren da Annabi alaihi salatu wassalam yayi sallah Malik mi yace Allah mishi rahama amsa wannan ta Imam yake Malik yake cewa ma yujibni zalika illa fi masjid Quba bayya burge ni wannan sai dai in masallacin Quba ne dan saboda shi inji Malik Annabi ya kasance yana tahiyya gare shi a sama ko kuma a sama abun hawa ko a ƙasa dan saboda hadisi ya zo wa lam yakun yaf'alu zalika fil amkinati zalika yace bai kasance yana aikatawa ba a wasu gurare sauran gurare Annabi yana aikatawa ne duk inda sallah ta kama shi kenan Malik bai so ba da ayi irin wannan abun Malik ya tafi goyen magana akan Umar dan saboda gudun kuma Umar da Malik mu fahimta fa abin da yasa suka ki a buki wannan gurare ayi sallah ba suna inkarin farala cewa Annabi yayi sallah gurin yana da farala ba a suna gudun ka a ci gaba a dauke shi zari'atun ila shirk a dauke shi zuwa gaba han mutane su dauke shi gurin bauta ne irin na Yahudawa da suka yi ko kuma wani ya dauka cewa in za a tahi za a je daga Makka za ka Madina guri kaza da kaza da kaza ya zama wajibi dole ne he ka tsaya kai sallah a gurin to gudun wannan al-Imam Malik da Umar ibn al-Khattab suka tahi akan cewa da Ashhab da ya rawaito magana daga Malik cewa bai kamata ma mutun ya rika tsayawa yana sallah a wannan guraren kenan a yanzu tunda wannan illa ta kawar idan mutun har ya san gurin da ake kwata ma sa waƙin in har ya san shi yana iya sallar shi a gurin dan abinda ake tsoron ya kushe malaman usulul fiqh suna cewa al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adama duk hukuncin da aka gina akan wata illa wani dalili to dalilin nan yana kaucewa wannan illa wannan abin ta kauce wannan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara wanda saboda zaburar da mu akan kokarin abin da yasa nayi magana akan rubuta wannan abubuwan duk abinda mutun ya kasance yana sauraro na fa'ida na ilimi to yayi kokarin rubuta shi dan saboda wannan hadisi yanzu wannan sahih bukhari ne wanda da shi nayi shi na doko dan saboda na san rubuce-rubucen da yake ciki yanzu wannan ko jika 100 ka saya bana saida maka shi ba gashi ko inda kuke sai jika 5 saboda daga harkon shi har ƙarshe yana cike da alamomi da rubutu na wanda duk abinda naji malam ya faɗa ba kuwa kalma ce sai na rubuta ta yana ciki da wannan abubuwan a asalin shi asalin wancan irin wannan na malam wangani wancan lokacin ake karatu da wannan sabuwar nuskha ce daga bayani da ta burge ni a cikin wannan ba kan sikin na saye shi kuma da na saye shi a cikin kwana 30 dukkan wancan alamomin na dauko su na zuba su na dan saboda shi wannan yana da lamba irin wa'ancan basu da lamba hadisi basu da ba raƙamkin hadisi ba raƙamkin kaza wannan ina ga gashi harkon hatta da harkon ranar da na fara sauye shi kamar shi inda an ga wannan kamar irin wannan duk wanda ya karatu can baya san da irin wannan ne kade yake karatu babu irin wannan wannan sabuwar nuskha ce da malamai suka zo suka tsara shi suka mishi suka gyara shi da ta'liqi da tafariji da kaza da kaza duka na zamani ne to yana da kyau fa'idar shi ta hita wannan sayo shi ne na dukkan alamomi na da suke cikin wannan kin gabaki ɗaya na sauye su a cikin lokacin da bai kai ya kawo ba me yasa dan saboda muhimmancin su wannan alamomin kaga tara da watan 7 na fara shi sauyewa maido alamun wancan a cikin wannan aljami'u sahihin duka fitab banda rike da adadin ina ga kwana ko zuwa 10 da watan ko zuwa 10 da watan 9 kenan kwana nawa ya kama tara da watan 8 nike so tara da watan 8 zuwa 10 da watan 9 kenan kwana 31 ne kwana 31 ne to a kwana 31 din na bibi alamomi na daga farkon shi har ƙarshe na biyo sa na maido sa na kenan yanzu wannan ina da riba biyu yana da alamomi na kuma gashi na zamanin ne kenan yan uwa karatu dole sai mun maida shi da hankali sosai sai mun maida hankali mun bashi muhimmanci subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.